tun a washegarin juyin mulkin da ya kifar da Ibrahim Boubacar Keita daga karagar mulki ne aka fara samun tsaman dangantaka a tsakanin Mali da Faransa. Lamarin da ya kara rincabewa bayan da Kanal Asimi Goita yayi wani juyin mulki na biyu a kasar da ta shafa shekaru da dama cikin halin tabarbarewar tsaro. Dadin dadawa abubuwa sun kara lalacewa bayan bayyanar labarin shirin girke sojan Rasha a Mali. Ana cikin wannan yanayi ne ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian ya tacceki gwamnatin rikon kwarin Mali wacce ya ayyana a matsayin maras kima da dattako mafarin korar jakada Joel Meyer. To kwaya masana ke kallon wannan dambarwa? Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix des Sans Voix.
Ita Faransa a yau ita ya kamata ta yi makanta karatun tanas wanda da ka tsoranka, wanda da ka shakkarka, kaga yanzu ya ce a shirye yake ku yi duk abin da kaka son ku yi. To kai ka hankalin cewa a ni wa ga tahiya ni ya kamata in daidaita ayi hulɗa dangance da wanga ya samu nashi, wanga ya samu nashi, ayi hulɗa dangance da kowa shi mutunta kowa cikin tahiyar zamani. Matsala ce ta diplomasiya, matsala ce ta siyasa tsakanin ƙasa da ƙasa.
Haka shi ma Alhaji Salisu Amadu na Sovole Niger ke da makamancin wannan ra'ayi.
Zakarin gwajin dafi ne wanda ya zamanto kai in akwai sauran kasashe wanda suke jin wani raunoni su tashi da kubarci. Bai yiwuwa kai da ƙasa ka ni da ƙasa ta, kuma wai kai ka ɗaukan ni ba kowa bane ba, kai ƙasa gare ka ni ƙasa gare ni. Ya ka bana ƴanci na jawo shugaba na wanda ya zamanto ni jagoranci a cikin ƙasa ta.
To amma Mustapha Abdullahi na wata cibiyar nazari da bincike akan sha'anin tsaro na mai jan hankulan ƙasashen biyu game da rashin dacewar takaddamar diplomasiyar da ta kunno kai a tsakanin su a yanda ake faman neman hanyoyin murkushe ayyukan ƴan ta'adda a yankin Sahel.
Duk wannan abin ba alheri bane gare su. Ya kamata a cikin harkar diplomasiya a sasanta a gyara, dama ai ka san harkar diplomasiya din, a ka san win-win game ne, kowa yana neman dai nashi rabo. Amma ko da yake kuma ka san yana wata fasaha ce wadda Mali za ta sa Faransa da duka waɗancan ƙasashe masu kamar talayi su darajarta da ita. Amma kuma abin da ake gudu shi ne ka waɗancan ƙasashe na European Union su masu goya ma Faransa na ce su masu jiyan jikadonsa.
Kafin ta kori jakadan Faransa daga Bamako, gwamnatin Mali a makon jiya ta kori sojojin Denmark kimanin 100 saboda a cewarta an shigo da su ƙasar da sunan yaƙi da ta'addanci ba da izininta ba. Tuni matakin korar jakadan Faransa daga Mali ya fara daukar hankulan ƴan takarar da ke kalubalantar shugaba Emmanuel Macron a zaben da ke tafe, waɗanda dama ke kushe matakin girke dubban sojojin Barkan a yankin Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.